Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashoshin BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Noman da Lol da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin na musamman yau 20/2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
sakamako na farko-farko a zaben kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta ce har yanzu tana tare da shugaban 'yan adawa a Venezuela 100%. Sannan da Amurka da Taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yi yanzu haka a Doha, babban birnin kasar Qatar, na iya zama mai alheri.
Kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bisa alƙalman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar, ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, Atiku Abubakar, yana gaba a jiharsa ta Adamawa, yayin da wasu alƙalman hukumar ke nuni da cewa ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya, Muhammadu Buhari, ke gaba a jihar Sokoto. Masu sauraro, ku yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba saboda wasu matsaloli da suka sha kanmu. Amma kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Sakamako na farko-farko a zaben shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba. To amma babbar jam'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abin amincewa ba ne. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC jiya Litini ta bayyana cewa Buhari ya ci zaɓe a jihohi aƙalla 6, a yayin da shi kuma babban mai ƙalubalantarsa Atiku Abubakar ya ci na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Chairman ɗin jam'iyyar PDP ta su Atiku Uche Secondus ya ce jam'iyyarsu ta gano wasu maguɗi da aka yi a jihar Adamawa, Koko, Nasarawa da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Da yake magana da wani taron manema labarai a Abuja, Secondus ya yi zargin cewa gwamnatin Buhari ta haɗa baki da hukumar zaɓe ta INEC wajen yin cogen sakamakon rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar. Secondus ya ce PDP na da abin da ya kira sakamako na sahihi daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar. An gudanar da zaɓe ranar Asabar a dukkanin jihohi 36 da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Koda yake kuma zaɓe ta INEC ta ɗage zaɓe a wasu wuraren da abin ya zo da tangarɗa. Gwamnatin Trump na tare da shugaban Venezuela na wucin gadi Juan Guaido, wanda Amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litini, a yayin da yake bayyana wani ƙarin tallafi ga mutanen Venezuela. Muna tare da ku kuma tare da dukkanin ƙasashen da suka hallara a nan yau, kuma za mu ci gaba da kasancewa da ku har sai an maido da tafarkin demokaradiyya da kuma 'yanci, a cewar Pence a wani jawabin da ya yi ga kungiyar haduwar Lima ko Lima Group bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarori uku a Bogota na kasar Colombia tare da Guaido da kuma shugaban Colombia Ivan Duque. Pence ya ce dole shugaban Venezuela da ake takaddama kan halalcinsa wato Nicolas Maduro ya tafi. Yayin da suke Bogota da Pence da shugabannin yankin sun tattauna kan wato dabarar da za su yi amfani da ita wajen hanzarta saukar Maduro da kuma yadda za su kai ga agaji da yanzu haka ke jibge a wuraren da Venezuela ta yi iyaka da Brazil da kuma Colombia zuwa cikin ƙasar ta Venezuela, inda ake fama da ƙarancin abinci da magunguna. da Amurka da Taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yanzu haka a birnin Doha na kasar Qatar wadda suka fara jiya Litini tana iya zama mai abin alheri fiye da duk wata ganawar da suka taba yi a baya. Manzon Amurka na musamman kan matakan sasanta bangarori a Afghanistan Zalmi Khalidzad ya bayyana wakilin Taliban a wurin tattaunawar ta yanzu da waɗanda suka fi tasiri ko wanda ya fi tasiri, ya ƙara da cewa hakan na iya zama alamar cewa wannan lokaci ne na musamman. Mai magana da yawun tawagar wakilan Taliban a wurin tattaunawar Suhail Sahin ya gaya muryar Amurka cewa ɓangarensa na hankurin samun sakamako bayyananne kuma mai amfani. Khalidzad ya kuma gana a karin farko da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa Taliban, Mulla Abdul Ghani Bardar, wanda ya taimaka aka sake shi daga gidan yarin Pakistan a watan Oktoban da ya gabata don yin shimfiɗa ma tattaunawar. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ba da sanarwar aji aiki ba zato ba tsammani. Yana mai bayyana takaicinsa saboda abin da ya kira kasa ci gaba da aikin. Ina neman gafarar dukkan gazawata a shekarun da suka gabata a matsayin ministan harkokin waje, abin da ya rubuta kenan a shafinsa na Instagram Jay Litini. Ya ƙara da cewa ina mai gode ma ƙasar Iran da jami'anta. Zarif dai bai bayyana dalilansa na barin aiki ba, kuma zuwa yanzu shi kansa shugaba Hassan Rouhani bai ce komai ba. Zarif ya kasance babban wakilin Iran a tattaunawar jijjiyar nukiliyar da aka cima a shekara ta 2015 da manyan kasashen duniya shida, ta yadda Iran ta amince ta tsaida aikin iza sinadarin uranium a madadin ɗage mata takunkumi. Shugaba Trump ya janye Amurka daga wannan jijjiyar tun bara. Amurka da China na duba yiwuwar shirya taro tsakanin shugabanninsu biyu don su kammala yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen kasancewar wato kazancewar takaddamar cinikayya tsakaninsu. To sai dai wasu tsoffin jami'an Amurka da ƙwararru na kokwanton ko shin yarjejeniyar cinikayya da China za ta iya kawo ƙarshen manufofin tattalin arzikin China mai cike da yaudara. Suna masu gargaɗin cewa irin wannan yarjejeniyar ta cinikayya za ta iya magance wannan matsalar na ɗan lokaci ƙanƙani ne kawai. Ranar Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, za mu kuma fara ne daga jihar Adamawa, Najeriya, inda alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka yi nuni da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ne yake gaba a jihar ta Adamawa. Sai dai jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta ƙi amincewa da sakamakon zaɓen. Ga rahoton da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
A sakamakon zaben jihar Adamawan, jami'in bada sakamakon zaben Farfesa Andrew Haruna na jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola wato Mautet ya bayyana jami'ar PDP da cewa ita ke kan gaba da kuri'u mafi rinjaye, inda ɗan takarar babban jami'ar adawan ta PDP Atiku Abubakar ya samu kuri'u 410,266.
PDP with a total vote of 410,266.
410,266. 410,266. 410,266. To sai dai kuma wakilin jami'ar ta APC a wajen karɓar sakamakon, wanda mako shi ne shugaban jami'ar Arewa maso gabashin Najeriya Kwamar Mustapha Salihu, ya ke rataba hannu akan sakamakon zaben da aka bada. To wai ko me yasa haka? Wannan mako ita ce tambayar da ne wakilin jami'ar ta APC.
An samu korafe-korafe daga wurin magoya bayanmu a local government guda hudu a kudancin Adamawa, wato Numan Demsa Lamurde da Guyuk. wayannan gurguguwar gungun suna da ta'allaki ne da rashin amfani da card reader a wurin yin zabe. Mutane sun zo sai a fara amfani da card reader, yan mutane 30 sun yi sai sauran kawai sai a bar su su ta zabe ba tare da card reader.
Ba gani wasu suna yin wakila don alamun ko kun sha kai shi ko sai ku
ba kai kuma ina so ka san cewa wannan ba zabe ne ba na shugaban kasa. Shugaban kasa nan kuma zai iya ma cin zabe in ma ba vote ko daya a Adamawa State. Amma abin da muke fada shine ra'ayin mutanenmu, mandatin mutanenmu kar a sace, kuma kar a yi wasa da doka, kar a yi karan tsaye wa dokan zabe.
Amma wasu suna gani kamar kanci a duk sauran jam'iyyun da sun amince, amma ku kadai ne kuwa ce abu?
Babu wani jam'iyyar da ta zo nan ta ce ta amince. Yawancin mutane da ka gani a nan yan jam'iyya ɗaya ne za su amsa sunayen sauran jam'iyya. Babu wani yan jam'iyyar da ya zauna, ai ba su dan takan shugaban kasa wanda ya zo nan ya yi campaign ko ya wani abu. Zabe ne tsakanin PDP da APC, kuma kamar lamurin ma da nake magana su kansu ajin na PDP ba su hannuwa da sojin ba kuma an karba. Abu ne wanda bayan sai
suna nan.
Abin da muke so shine a basi a kasa a tire a dauko takaddun kan reader din nan da aka buga tuna nan anan aine reader in ko baya ka ba to za mu yi watsi da sakamakon wannan zabe kuma ba za mu su hannuwa.
Jim kadan ma da bayanin sakamakon cikin dare sai ko magoya bayan Atiku Abubakar suka fanzama suna murna kamar haka.
To kamar da kuke ji a yanzu haka dai magoya bayan ɗan takarar da adawa ta PDP ne a nan Yola ke murna jim kaɗan da bayanin sakamakon zaɓen. A da farko da wa muke magana?
Magana da Alhaji Haji Audu Gombe vice chairman Central Zone Adamawa State Order na PDP.
Na ga jama'a kuna ta murna, ko me yasa kuke murna?
Murnar da ake saboda wazirin Adamawa ci jiharsa kamar yadda ake so, shi sa muke wannan murnar cikin daren nan. Kowa ya zaɓa ga lalahi ya yi farin ciki da cin wazirin Adamawa a jihar Adamawa.
To kaman me za ku faɗa ganin kan cewa duk da wannan na zuwa ne a lokacin da ita kanta uwar jam'iyya take cewa tana da tababa ko kuma tana da ja game da sakamakon?
Duk tababar da ake ba zai hana murnar ɗanmu nasarar da yake samu ba. Alabashi kafin a ce wani abun Allah da gaskiya za ta nuna kanta bi izinin Allahi.
Sakamakon zabukan na jihar Adamawa dai ko ya zo da mamaki, kasancewar jam'iyyar APC da ke mulki a jihar ta rasa wasu kujerun majalisun wakilanta da kuma na dattawa, wanda ma kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamnati da na majalisar dokokin jihar da ke tafe. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To daga jihar Adamawa bari mu leka arewa maso yamma ta Najeriya, wato a jihar Katsina, inda aka kammala tattara sakamakon zaben jihar. Sai dai jam'iyyar PDP mai adawa ta ki amincewa da sakamakon zaben. Ga rahoton da wakilin mu Sani Malumfashi aiko mana daga Katsina.
A jihar Katsina, da misalin karfe 1 na dare ne kananan hukumomin mulki suka kammala ba da sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa ga babbar jami'ar tara sakamakon zaɓe na jihar Katsina Professor Fatima Mukhtar. Sai da ake gabatar da sakamakon, kananan hukumomin mulkin Kankiya, Mani, Jibiya da kuma Malumfashi kowaccensu ta soke ƙuri'un akwatin zaɓe aƙalla guda ɗaya, sabili da ƙuri'un da aka kaɗa a ciki ya haura adadin waɗanda aka tantance a layi. Kuma jami'an zaɓe na ƙananan hukumomin, waɗanda kuma su ne suka gabatar da wannan sakamako na zaɓen, sun yi bayani dalla-dalla na dalilan da ya sanya suka soke ƙuri'un waɗannan akwatuna bisa sharaɗin hukumar zaɓe da ta zayyana idan irin hakan ta faru, kuma an amince da bayanan na ga dukkan alamu. To amma lamarin da ya auku a ƙaramar hukumar mulki ta kankara shine ya dauke hankalin shugaban jam'iyyar PDP Honorable Salisu Majigiri, wanda kuma shine ya wakilci PDP a wajen tara sakamakon, ya ki amincewa da bayanan da aka yi. To shine da aka kammala na tambaye shi, shin Honorable ko ka gamsu da yadda aka gudanar da zabe da kuma sakamakon da aka gabatar?
Alhamdulillah, kamar yadda ka gani mun zanna karɓa sakamako kusan awa 48. Sakamakon zaɓe na wannan jiha ya gwada mana cewa har yanzu akwai sauran runa a kaba kan tsarin zaɓe a Najeriya, saboda abinda muka daɗe muna muhawara a ciki shine akwai tuntube da kurakurai da wasu abubuwan da basu dace ba a cikin sakamakon zabe. Wannan dalili yasa ba mu sa hannu ba, ba mu karbi wannan zabe ba, ba mu amince da shi ba. Na farko, a karamar hukumar kankara kusan takaddun da aka anshi sakamako da su ba su ne takaddun da ainihin hukumar zabe ta tsara ba don yin aiki da su a wannan zabe na 2019, saboda su takaddun na musamman ne. Kowace karamar hukuma da mazaba akwai takaddun da ya kamata amfani da su. To a wannan karamar hukuma ɗaya daga ciki shine ba su bane, kuma akwai inda duk muka samu cewa ba botin yayi yawa. Abinda ake nufi shine zaka tadda wanda suka jefa ƙura'a sun fi yawan wanda aka tantance. Su kaga daga sama suka zo ko daga ƙasa ba a sani ba, an dai ga ƙura'a kurum.
Yalla ba sun yi bayani ba, ku gamsu da bayanin da shi baturen zaben wanda ya gabatar da sakamakon ba?
Ya ba mu gamsu ba. Dama shi wakilin jam'iyya ko dan takara bai iya hana a ci gaba da fadin sakamako, amma kuma zai faɗa abin da ya gani wanda ba daidai ba.
To na mataki za ku dauka?
To matakin da zamu dauka, na farko dai ba mu gamsu ba, ba mu aminta da wannan zabe ba. Inda an yi zabe ingantacce ba tare da amfani da wasu abubuwa na gwamnati ba, to sakamakon da ba haka zai kasance ba.
To tun dai ana gabatar da sakamakon, na so in ji ta bakin babbar jami'a tattara sakamakon zaben Farfesa Fatima Mukhtar. To amma sai aka ce min aikin ta shine ta tattara sakamakon zabe na jihar Katsina ta kai hedkwatar hukumar zabe ta kasa dake irin wannan zama a can Abuja dan amsan sakamakon da jihohi ke gabatarwa ɗaya bayan ɗaya. Ta gabatar da shi kamar yadda aka gabatar mata da shi a nan Katsina, kana kuma ta bada rubutattun bayanai da kuma ƙarin bayani na lamarin da ya auku a wuraren da abin ya faru. Hakan ya sanya na ja burki. Muka yi hakuri. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Malumfashi. To daga jihar Katsina, bari mu leƙa makwabciyarta ta Sokoto, inda alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya kuma shugaba mai ci Muhammadu Buhari ke gaba a jihar. Ga wakilinmu Murtala Faruku Sanyina da cikakken rahoton daga Sokoto.
PDP 361604 PPA 1454.
Jami'in tattara sakamakon zaben shugaban kasa a jihar Sokoto Professor Muhammad Yahuza kenan yake bayyana jumlar sakamakon zaben a jihar ta Sokoto. Sakamakon ya nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC shine ke da ƙuri'u mafi rinjaye da adadin su ya kai 490,333, yayin da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u 361,604. Jam'iyyar ta APC wacce ita ce jam'iyyar adawa a jihar Sokoto ta sami nasarar lashe dukkan zaben yan majalisar dattawa uku na jihar, ciki ko har da tsohon gwamna Aliyu Magatakardawa Mako wanda ya lashe zaben majalisar dattawa ta Sokoto ta tsakiya a karo na biyu, kazalika da kuma akasarin kujerun majalisar wakilai. A cewar babban jigon jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Aliyu Magatakardawa Mako, sakamakon zaben sai hamdala.
Wato mutala abin farko shi ne in Allah godiya da yin gore ga al'umma Sokoto wanda ke dama jama'a Sokoto APC su ka zaba 2015 shi aka sace gwamnatin mu aka ba PDP. To haka ko ka canza ma ko ka sama kura hat akwai an san kura ta. To yanda jama'a suna nan da wannan haushin sai yanzu ga Allah ba su dama in za su koma gwadin su ga abin da ra'ayin su. Mu sun gwadi cikin taimako Allah kuma na ƙara godiya ga Allah cewa sun ka tsaya ga matsayin su ga ra'ayin su wanda kowa sai da su kuma in su tsaye.
To sai dai a nata bangare jam'iyyar PDP ta ce san wannan sakamakon zaben ba zai karya mata ƙwarin gwiwa ba. Honorable Abdullahi Yusuf Hausawa shine kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto.
Shi musulmi koyo shi da imani da kaddara da mai kyau da mara kyau. Dukkanin mu 'yan jihar Sokoto ne, abinda muke so dai ci gaban jihar Sokoto. Ba wanda zai iya hana wani ya zamo ga wani mukami wanda Allah ya riga kaddare shi zamo. Duk abinda za a yi a zamo zaman lafiya a jihar Sokoto da kwanciyar hankali, kada a ci zarafin juna. Sakamakon zaɓe ko an yarda da shi ko ba a yarda da shi ba, a halin yanzu dai jam'iyya muna a kan mitin, kuma babu wani sakamako da mun kafi suwa domin ba mu kai ƙarshen mitin ɗin da muke yi ba. to sai abinda jam'iyya ta riga ta yi matsaya akai. Amma dai abinda muke kira ga magoya bayan jam'iyyar PDP da su zauna lafiya kuma haka da su yi kasa a gwiwa ga zaɓen gwamna mai zuwa, kuma muna da tabbaci da yadda Allah shi ke ba da mulki lokacin da ya so, sa'ad da ya so ga wanda ya so. Muna da cikakken imanin cewa za mu yi nasara da yadda Allah.
Zaɓen a jihar Sokoto dai ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fafata sosai a yankin arewa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a matakin ƙasa da ke mulkin jihar da kuma jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da ke adawa a matakin jiha, lamarin da ya takaita rata a sakamakon zaɓen. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Har yanzu dai batun sakamakon zaben ne, inda hukumar zabe ta INEC a jihohin Plateau da Nasarawa su ma suka bayyana alƙaluman zaɓuɓɓukansu. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta kammala tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙananan hukumomi 17 na jihar. Jami'in tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a jihar Plateau, Farfesa Richard Anande, ya ce jami'ar PDP ta sami kuri'u 548,665, yayin da jami'ar APC ta sami kuri'u 468,555. Bayan gabatar da alƙaluman zaben na shugaban ƙasa ne, wasu ejen-ejen na jam'iyyu suka bayyana ra'ayoyinsu da rashin jin daɗinsu kan kuri'u fiye da 92,000 da aka soke a yankunan Kabon da Tudun Wada a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau, Husaini Halilu Fai, ya yi alƙawarin duba koken da aka gabatar da zummar magance su. Daga can jihar Nasarawa kuwa, hukumar zaɓen ta ayyana gwamna Umaru Tanko Almakura na APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar kudancin jihar. Jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa, Farfesa Muhammad Kida, ya ce Tanko Almakura ya sami kuri'u 113,156, yayin da takwaransa na PDP Sanata Suleiman Adokwe ya sami kuri'u 404,595.
Alhaji Almakura Umaru Tanko of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is here by declared the winner and is returned elected.
Farfesa Muhammad Kida kenan ke cewa Alhaji Umaru Almakura Tanko na APC, bayan ya kammala sharuɗan doka, ya kuma sami mafi yawan kuri'u da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara ya kuma kasance zaɓaɓɓe. Hukumar zaben ta kuma ayyana sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar yammacin jihar Nasarawa da kuri'u 118,298, ya kuma doke abokin karawarsa Bala Ahmad na PDP wanda ya samu kuri'u 85,615. Har lokacin da na hada wannan rahoto ban samu bayani daga jihar Benue ba, yayin da muke dakon zaben sanatoci da 'yan majalisun tarayya a jihohin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To, dangane da alƙaluman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar ya zuwa yanzu, wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da Dr. Sadiq Umar Gombe, masanin harkar ƙididdiga, wanda ya duba mana yadda sakamakon zaɓen jihohi 12 na shugaban ƙasa da aka samu ya zuwa yanzu, ciki har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga yadda tattaunawar tasu ta kaya.
An samu jihohi 12 sun zo. Jihohi 3 daga kudu maso yamma, Ekiti Ondo da Osun, jihohi 3 daga kudu maso gabas, Ebonyi, Enugu da Abia. An samu jihohi 6 a arewa. Irin a arewa ana jijiyan aji meye Kano take ciki, meye Katsina take ciki, meye Bauchi take ciki, meye Jigawa take ciki, Kaduna da makamantansu, wanda waɗannan ba su zo ba. A kudu din nan, kudu maso kudu, jihohi irin su Delta, su Rivers, su Akwa Ibom, haka kuma a kudu maso yamma ana jin irin su jihohi irin su Lagos, su Oyo da makamantansu, wanda waɗannan ba zuwa. Amma dai duk da haka din, ya dada tabbatar da cewa ita wannan katin ƙididdiga na kayyade kuri'a yayi tasiri kamar yanda a 2015 wanda da zaka samu jiha tana da kuri'a wajen miliyan 2 amma yanzu da kira zaka samu mutum 1400 suka jefa kuri'an nan irin yanzu wanda aka kawo na karshe din nan jihar Ebonyi maimakon wasu kawai a je a rinka dangwala ko a yi rubutu ko makamantan
su duk ina mai da kai kan inda ka fi kwarewa kan lissafin gididdiga faɗa mana adadin kuri'un nan ma gabaɗaya ma kuri'u nawa ne aka sanar yau din nan
mu yawan dai masu rajista a Najeriya
kake ci tsakanin manyan jam'iyyun nan mu ma takaita ga PDP da APC
to yawan kuri'u a Najeriya miliyan 84 ne da 4000 da kuma 84 sannan yawan katin da aka karba na zabe miliyan 72 ne da 700 amma yau a jihohin nan da aka karba waɗannan jihohi kadai ya kamata suna da kuri'a da ya kai wajen miliyan 19 ko makamantan su iya abun da aka bayar amma a cikin wannan miliyan 19 da wani abu kwata kwata kuri'un da aka jefa ba su kai miliyan 5 ba tsakanin PDP da APC manyan jam'iyyun da suke fafutukan karban wannan abu ba su kai miliyan 5 ba a jihohi 12 kusan 1/3 ne na yawan jihohin Najeriya duk da dai kuri'un su bai kai 1/3 ba saboda jihohi ne masu karancin kuri'u da daman su yawanci jihohin wasu kashi 25 ne kadai suka fito suka jefa kuri'a wasu kashi 27 gwagwarmayan wajen shiga zaben nan a wannan karon yafi sauran lokuta da yawa a kasar nan
duk gwani tambayi kamar idan aka duba tsakanin shugaba Buhari da Atiku Abubakar a wata jiha zaka ga Buhari ke kan gaba wata shi Atiku ke kan gaba ya yanayin bambancin su ne wani ne akan gaba
shugaban kasa mai ci shi ke gaba yana gaba da kuri'a da sun kai sama da 1400 da makamantan su a dai waɗannan jihohin da aka kawo guda 12 uku bebe 6 daga kudu 5 daga arewa da birnin tarayya na Abuja
amma me kawo haka tunda akwai ai wasu jihohi da shi ma a cikin ya lashe
wannan ya samu rinjaye a kaman guda 5 wannan ya samu a kaman guda 7 amma duk da haka ratan sa yafi ya ja da yawa ba dan wani abu ne saboda yawan ratan da ake samu daga jiha zuwa jiha
madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya to anan ma abokin aiki na Muhammadu Lalu ya leka shafinmu na Facebook inda ya tattaro mana kadan daga cikin abinda masu bibiyar shafin ke cewa Muhammad me suke cewa ne
to baballe sanda aiki kusan za a iya cewa tsokacin da masu bibiyan shafin namu na Facebook suka dinga yi nuna gamsuwa ne da yadda ake gabatar da shi wannan sakamakon zabe na farko mai nasara wa funtuwa yace hakika sakamakon zaben yana gudana kamar yadda ya kamata kuma abun farin ciki shine jami'ar APC ce kan gaba sai Rail Murtala Haruna dan Sadau yace a gaskiya hakan yayi daidai sai kuma Bala Muhammad yace gaskiya ne kamar yadda ake hasashe ba a taba zabi a Najeriya mai tsabtar wannan ba kuma tattar sakamakon yana kyau Adam ita ce Allah ya zaunar da kasar mu lafiya ya kuma ba mu shugabanni adilai sai Garba Ali yace yanzu an kai jihohi nawa kenan tambaya yake shi Garba Ali ina ga kamar yadda aka bayyana jihohi 11 ne
12
dai hadda Abuja 12 to Idris Mai Kusa wakilin babban Yaba yace zabe sai mu ce alhamdulillahi sai kuma Muhammad Alhaji Bukar Goniri yace gaskiya yadda sakamakon yake gudana daidai ne kuma masana sun yaba Najeriya akan wannan zabe cewa tun a shekarar 1979 zuwa yanzu ba a taba yin sahihin zabe wanda babu ha'inci a cikin sa kamar na wannan shekara ta 2019 ba to sai kuma Muhammad Al-Amin yace Allah ya sa a kare lafiya ba rikici Ahmad Dahiru dan alkali yace zaben nan wata yar manuniya ce na cewa Najeriya ta hau kan turbar demokradiya sai baba Zakar Abu Zahara wanda yace gaskiya tsarin yayi sosai komai wato komai a fili ake yin sa shi ko Shehu Adamu Rijau yace eh to komai na tafiya daidai fatan mu dai shine ayi a gama domin mu san wane ne yayi nasara shi ya zaku ya san wane ne kenan ya lashe zaben eh to sai kuma Abubakar Muhammad yace kai ai komai yana tafiya daidai ina fatan dukkanin waɗanda wato wanda ya fadi zai dauka dara ya ta abokin hamayyar Samanna kamar yadda tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan yayi a shekarar 2015 shi kuwa Shu'aibu Ahmad Mai Kudi yace zaman lafiya yayi tasiri matuka a arewacin Najeriya domin kowa ya zabi abin da yake so sai Shu'aibu Mai Gida yace alhamdulillah sakamako yana tafiya daidai sai Muhammad Awwal Haruna yace ba laifi yana gudana yadda ya kamata Allah ya sa a gama lafiya amin
to madalla Mahmud muna godiya kafin kafin mu kammala shirin gaba ɗaya ga labarai amma a takaice.
To a takaice, sakamako na farko-farko a zaben kasar shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba. To amma babbar jam'iyyar Adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abin amincewa bane. Gwamnatin Trump na tare da shugaban Venezuela na wucin gadi Juan Guaido, wanda Amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a jiya Litinin.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar sun nuna cewa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya sha kayi a takarar da ya yi ta sanata. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Mahmud CCD da ya taimakawa ya haɗa mana shirin, da kuma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.